Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sessionhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau Laraba ranar Kirsimeti, wato 25 ga watan Disamba na shekarar 2019. Da fatan ana kan bukukuwan Kirsimeti lafiya. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace ranar Kirsimeti, shirin namu na yau zai raja'a ne akan shagulgulan Kirsimeti. Don haka, in banda labaran duniya, za mu jingina rahotanni da sauran shirye-shiryen da muka saba kawowa. A maimakon haka, za a ji gaishe-gaishen Kirsimeti, wanda Alheri Grace Abdu ta shirya za kuma ta gabatar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. A yau Laraba, shugabannin mabiya ɗarikar Katolika da ta Anglican sun aike da saƙo na musamman ga al'ummar ƙasar Sudan ta Kudu, inda suka yi fatan samun zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Shugabannin sun kuma aike da cewar suna fatar samun yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla ta yi aiki a ƙasar a yayin da Kiristoci ke bukukuwan Kirsimeti a faɗin duniya. A wata wasiƙa da ta haɗin gwiwa da suka rattaba hannu, Papa Roma Francis da Archbishop of Canterbury, Justin Webley, sun yi addu'o'i na musamman na samun sulhu a ƙasar ta Sudan ta Kudu da kan siyasar ƙasar. A farkon watan nan, shugaban ƙasar Salva Kiir da madugun 'yan adawa Riek Machar sun amince su kafa gwamnatin haɗin gwiwa a watan Fabrairu mai zuwa idan Allah ya kai. Wannan matsayar da suka cimma ta biyo bayan yarjejeniyar wasu wa'adi biyu da suka gaza cimma ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da aka kulla. Kamar yadda aka saba a al'adance, Papa Roma Francis ya gabatar da jawabi ne a dandalin farfajiyar sama a St. Peter's Basilica, inda aka cika jawabinsa nasa. Ya taɓo irin wasu walhalu da mutane suka shiga a faɗin duniya sanadiyar rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya da nahiyar Afirka. Mazauna birnin Hong Kong sun wayi gari yau Kirsimeti da tarkace a kan tituna, waɗanda suka samo asali daga wata arangama da aka samu a tsakanin masu zanga-zanga da kuma jami'an 'yan sanda. Ɗaruruwan mutane ne suka haɗu a bakin wasu shaguna a tsakiyar birnin da baƙi ke yawan ziyarta don amsa kira da aka yi a shafin sadarwar yanar gizo don nuna adawa da gwamnati da kuma neman assasa mulkin demokaraɗiyya. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga mutane da dama a wannan guri sanannen guri wanda bakin haure ke wanda baki 'yan ganin gari ke ziyarta a birnin Tsim Sha Tsu don tarwatsa masu yin zanga-zangar. Da farkon ɗaruruwan mutanen sun datse zirga-zirgar ababen hawa, lamarin da ya sa 'yan sanda suka yi musu kashedi da cewar suna gudanar da haramtacciyar taro. Karan battan da ta sa hannu ta samo hukumomi suka toshe kafafen jiragen ƙasa a birnin na Hong Kong, wanda ya sa sanadiyar haka a birnin na Tsim Sha Tsu da katafaren shagunan na Mong Kok, inda suka bayyana muhimmancin kare lafiyar jama'a da kuma na ma'aikatansu. Duk da bukukuwan Kirsimeti da ake yi, matafiya ba su samu sa'ida ba. Sanadiyar yajin aiki da ma'aikatan sufuri ke yi a ƙasar Faransa yajin aikin wanda ya shigo mako na hudu ya haifar da tsaiko a dumbin fasinjoji da suka hadu don daniyar tafiya don yin bikin Kirsimeti da ƴan uwa da abokan arziki. Jama'a da dama sun yi ta fadi tashe a farkon danganin sun cimma wannan burin nasu na zuwa wannan tafiyar. Kaɗan daga cikin jiragen masu tseren nan masu gudun tsiya da ke yin aiki a birnin kaɗan ne suka yi aiki a yau. Ma'aikatan sufuri na yajin aiki ne sakamakon wani yarjejeniya da suke kokarin ganin an cimma tsakaninsu da gwamnati a shirin su na sauya tsarin fansho a ƙasar ta Faransa. Wani yunkuri da aka yi kokarin sasantawa rikicin dai wanda ba a samu nasarar sasantawa ba, amma magoya ba amma bangarorin biyu sun amince su sake zama a teburin tattaunawa a ranar 7 ga watan Janairun baɗi. Wata kungiyar fafutuka a Afghanistan ta ce ƴan kungiyar Taliban sun kama wata tawagar mutane 27 masu rajin tabbatar da zaman lafiya, sun kuma kai su wani guri da ba a sani ba. Bismillah Watandos, mai magana da yawun kungiyar People's Peace Movement, ya ce kungiyar tasu ta bata sake jin ɗuriyar ma'aikatan nasu 27 ba tun da suka bar ofishinsu a ranar Talata da yamma, yayin da suke kan hanyar su ta zuwa yankin fara daga Hedba cikin motoci 6. Ya kuma ƙara da cewar shugabannin kungiyar ta PPM na tattaunawa da manyan kungiyar ta Taliban danganin an sako su cikin ƙoshin lafiya. Muhibbullah Mohi, mai magana da yawun hukumar 'yan sandar garin fara, ya shaidawa muryar Amurka cewa lokaci na ƙarshe da aka ga mutanen shine da misalin ƙarfe 3:30 na yammacin ranar Talata akan babban hanyar zuwa fara. Ƙungiyar Taliban dai ba ta ɗauki alhakin sace mutanen ba ko nuna wata masaniya a kan lamarin. A ƙarshe, tun cikin shekarun da ta yi tana mulki ta samu 'yancin kanta, ƙasar Myanmar ta kan yi takatsantsan a kan harkokin da ya shafi sauran ƙasashen duniya, ta yadda takan yi abubuwanta ba tare da wata ƙasa ta yi mata katsalandan ba. Sai dai rikicin siyasa cikin gida ta samu kanta cikin matsayi na yanzu, wanda Myanmar ta fahimci cewar China na matsayin garkuwa gare ta a fushin da take fuskanta da ƙasashen duniya. Yanzu shugaban ƙasar ne yake bayyana da hakan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu koma gefe guda. Alheri Grace Abdu za ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let
heaven be here. Kuma mun yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika saƙon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin. Muna kuma yiwa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Krismeti, da fatar an ga wannan ranar Krismeti ta shekara ta 2019 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Rana Filippo ne, ni ne shugaban Zumunta Association USA in mazauna America. Ina isar da gaisuwa a Krismeti zuwa ga Nuhu Hassan Nock, Shehu Hassan Nock, Benjamin Hassan Nock, Sanda Shabo da ke zama a Lagos, Nuhu Zammai Gida da ke zama a Kaduna, Alex Gruza da ke zama shi ma a Kaduna, Honorable Daniel Ibrahim former chairman na Kwali Local Government da ke zama a Abuja, Emmanuel Hassan shi ma mazauna Abuja, Marcus Saleh da ke a Kaduna, Andrew Ashige shi ma da ke zama a Kaduna. Gaisuwan Krismeti na kuma zuwa ga shi Sanda Omanya da ke zama a Abuja, Victor Moses da ke Abuja, Wenat CD da ke Abuja, Akawu Bikichori shi ma da ke mazauna Abuja, Hajiya Halima Dalhatu ita ma da ke Kaduna, da Joseph Duro da ke Kaduna, da kuma al'umman Kwaye da Nok da kuma kewaye na Jaba Local Government, duk na masu gaisuwan Krismeti, da kuma Jam Musa Nok da Zakari Fakai da ke Abuja, da kuma abokina Yohana Yirima na National Eye Center da ke Abuja. A ci Krismeti lafiya, na gode.
Suna na Sama'il Mamman Garu daga nan Laurel, Maryland. Ina miƙa saƙon gaisuwar Krismeti zuwa ga iyalan gidan Reverend Alkamika Ilutara da Reverend Ahmadu Mamman a Sokoto. Ina gaida DCP Dauda Mamman a Gusau, Ayuba Mamman a Sokoto. Ina gaida iyalan gidan Mamman Galadima da Dr. Umaru Kiro, ƙungiyar Masihiya a Sokoto. Ina gaida Hamisu Alka a Sokoto. Ina gaida Iglesia First Ekwa Church a Sokoto, Iglesia Ekwa Church a Ilela, Iglesia ta Ekwa Church a Bumi. Ina gaida sauran 'yan uwa da abokan arziki a wurare daban-daban. Ina gaida ma'aikatan Christian Aid a Maiduguri da mutanen UMCA Church a Agwara. Ina fatan kun yi sallar Krismeti lafiya da fatan niyya Ubangiji Allah ya nuna muna sabon shekara lafiya.
Sunana Shirley, ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga iyalina a Najeriya a wannan lokacin bikin Krismeti. Ina gaishe da babana Reverend Alfred Tukuma, da father-in-law na Mrs. Liberty, da mother-in-law na Mrs. Liberty. Ina kuma gaishe da 'yar uwata Sibiya, da 'yar uwata Sibiya da iyalinta Uncle Jojo Nanchin da Nihel, da 'yar uwata Sutuda da iyalinta Wamanyi, Abba da Alfa, da 'yar uwata Suda da dan uwana Zamari. Ina gaishe da Ephraim dana da baban shi Uncle Nat. Allah ya albarkace ku a wannan lokacin, ya tsare ku. Ina fata za ku ji daɗin wannan Christmas.
kamar haka. Sunana Engineer Ishaku Audu daga Dallas, Texas. A madadina da iyali dina muna aika gaisuwan Kirsimeti zuwa ga iyayenmu da suke a Jos, Reverend Audu Yusuf da kuma Professor Yakubu Malum. Muna fatan za a yi Kirsimeti lafiya kuma Allah shi kai mu sabon shekara. Mun gode.
Sunana Rhoda Bonnet, sunan anan DC America. Na kawo suna mayanwa masu alheri anan America, Maryland da DC. Duka da iyalin zumunta masu alheri. Na kuma kai gaisuwa na can Nigeria wa yanwana yayana Iliya Bonnet, duka yanwana Danjuma da iyalinsa, Maliki da iyalinsa, Zamani da iyalinsa, danwana dan Asibai, yarwata Amina da iyalinta a Tambayesa. Ga kuma na bada gaisuwa na ma Victor Bonnet a can Abuja da Maureen Pius Abuja, Liziana a Kaduna Ogun Fama. Na kuma kai gaisuwa na ga yara na can gida, Dorcas Pius da duka yara na duk jikoki na dai kawai ina gaisuwa. Na kuma fata Allah zai bamu alheri mu ci Christmas wannan lafiya, kallau kuma ya bamu mu samu mu ganshi sabon shekara. Ubangiji Allah ya kai mu, nagode.
Sunana Pastor Ali Mati daga jihar Katsina, kankarar local government Kadabu Kidan Marabu. Ina nan America a jihar Pennsylvania a garin Philadelphia ina karatu. Ina isar da sakon gaisuwar Christmas ta musamman ga matata malama Linda Mati da ƴaƴanmu Kyauta Mati, Bege Mati, Gimbiya Mati. Sakon gaisuwa ta musamman ga mahaifina Malam Mati Sani da iyalinsa. Sakon gaisuwa ta musamman ga kawunnaina Malam Lado, Malam Lawal Lado, Malam Sani Mati, Reverend Dan Juma Sani Mati, dukkansu a Kadabu Kidan Marabu da Reverend Adamu, Reverend Naekwa Church Kadabu Ki. Gaisuwa ta musamman ga babana na nan America, Dr. Salisu Garba da babana na Jos Babasula Auta duka da iyalansu. Ina isar da gaisuwa ta musamman ga kannena da yayyena da suke Equa Church Kadabuki, Equa Church Ungwatabu, Equa Church Kwanta Komawa da Wawal Kaza da Malumfashi da Tsiga da shugabannin Equa Jos DCC, shugabannin Katsina DCC da shugabannin Equa gaba daya. Ubangiji Allah ya ba mu Kirsimeti mai albarka, ya sa Najeriya ta zauna lafiya. Amin.
Hosiana, 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 Amahoro ni chubahiro viva hasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, Ahiku mamuja misi na juhiteka. Amahoro ni chubahiro viva hasumba hose. Umusume Yesu, yeche ya mumur kwa Yerusalem. Kukoya hanuwe kwa hiu zare njenu kukubu iteka. Kiti
ibishimbo bitamu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye Yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ayigobotore mu ngoyicyana mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazataha mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru indirimbo zikwiriye Yerusalemu Ejo bose wakuzimurirwa iwacu umupfu n'umugeni we bishyira mu cyubahiro baririmba indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izabaririmba indirimbo yo kwakira umupfu akiriho umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ishirirenga ry'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingize umwami wabandika ndi nyir'ubutware bwose hosiyana 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 hahirwa umuja w'isi na ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hosiyana Hosiyana, 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 Sabra prese mute kuru mambalo uwa kwewera Kukona numuzi jirata ufite Nawe umutima waweni uwa mambalo yesa chene ya kujirangwa Kwa nike kuru tonde wawazi jirana na wahaera Kajisika yetu jese kunye jerusi Yerusalemu Susumi na jereso zawe mwene dana nye susumi zanje Nachisira chisinjira hohera kandi huli mundu kujitichere katwese tuya mburi vizira vya tuguza kujenda Najisika yetu jese kunye njerusi Yerusalemu Suzumi na jerezo zawe mwene tana nye suzumi zanje Nachisira chisinjira hohera kandi huli mundu kujitichere katwese tuya mburi vizira vya tuguza kujenda Kajarashu mose wakusimulirwa ewachu Umukwenu mujeni webichira mchuma hilo Haririmbi ndirimbo ya katara woneka Isaririmbo na wambaraika Isabari ndirimbo ya kwachirumu kwachuri umujeni we Uwa mose tosa sezera kuisi ibyako Ichahaduru fulisa wabikuwe hojiteka Tulirimba nishirirenga nchuma hilo Tufatanye na wambaraika Tusinyisu mami wabandika ninyiru kutware pose Hosiyana, 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 Ahiku mwabuja mwisi na juu iteka, amahoro ni chuba hilo viva hasumba hose. Hosiyana, 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 Ahiku mwabuja mwisi na juu iteka, amahoro ni chuba hilo viva hasumba hose.
Sunana Gloria Walabai daga Baltimore a USA. Ina gaida mahaifiyata Esther Usman Walabai da kakata Mama Rita Usman Walabai. Ina gaida Christopher Linus Kazama brother. Ina gaida Hamisu Medigu da iyalansa. Ina gaida Dominic Medigu da iyalansa. Ina gaida our Musa Rafsanjani. Ina gaida Hassan Barguma da iyalinsa makaman Hong. Ina gaida Ishaku Megida da iyalinsa. Ina gaida Jerry Zakaria da iyalinsa. Ina gaida Jakaya Kaleb da iyalinsa. Ina gaida Aliyu Ahmed Belal da iyalinsa. Ina gaida Mustafa Umar da iyalinsa. Ina gaida Nuhu Mai Kasuwa da iyalinsa. Ina gaida Falmata Baba Gaidam, ina gaida Kaltini Muhammad, ina gaida Musa Umar Tijani, wakilin Chiroman da Wakin Zazzau. da abokan arziki da wanda ban iya na kira sunansa ba. Na gaida kowane abokin arziki da yake jihar Najeriya. Allah ya kawo mu wannan lokacin Christmas. Allah ya dada nuna mana, ya dada rufa mana asiri. Allah kuma ya nuna mana sabon shekara lafiya.
Ya marawa ya zama na kuta guri niti mayabanu. Ayuka wasare mubayi jana muru kurbiteka.
Nini Professor Philip Musa daga Birmingham, Alabama a kasar Amerika. Ina maka gaisuwan Christmas da sabon shekara zuwa ga yalaina da abokan arziki da dukkan mutanen sabon gari da uba a karamin hukumar Askra Uba jihar Borno. Ina kuma gaida yan uwana a Maiduguri, Yola, Abuja da jihohin Najeriya gaba daya. Ubangiji ya kara mana albarka da zaman lafiya cikin sabon shekara.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan abuna sai kuma shekara ta 2020 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwar fata alheri da barka ga Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaya-ɗaya ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya ya kuma haɗa fuskokinmu da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jami'an ɗakin labirari da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Kajere shubose wa kuzimuri wa iwachu. Umukadu mujeni wa vishira mchuba hino.
Juma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin sauran abokan aiki da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
Yo,